Majalisar da ke sasanta tsakanin mabambantan addini a jihar Plateau ta kalubalanci jami'an tsaro da su gaggauta gano waɗanda ke shigan burtu da kakin soja ko na 'yan sanda suna hallaka rayukan mutane. A wani taro da majalisar ta kira na gaggawa kan tabarbarewar tsaro a wasu kananan hukumomin jihar Plateau a cikin 'yan kwanakin nan, majalisar ta bayyana fargabar rashin tsaron na iya tumbatsa zuwa wasu sassa idan har ba a dauki matakan da suka dace wajen dakile shi ba. Shugaban majalisar Farfesa Fandan Yamsat ya ce dole sai an zakulo bata gari da masu ci da sunan addini da ke hada baki da makiya daga waje wajen hallaka jama'a da lalata dukiyarsu.
Government must hold the security outfits and community and traditional leaders accountable for the destruction of lives and property in their communities.
Yace dole ne gwamnati ta damke jami'an tsaro da sarakuna kan salwantar rayuka da dukiyoyi a yankuna. Shi ma shugaban majalisar mai martaba sarkin wase Muhammadu Sambu Haruna ya jaddada muhimmancin haɗin kai ne a tsakanin 'yan majalisar.
Ina kira ga babban murya ku haɗa kan magoya bayanmu.
A bangare guda kuwa, sakataren gwamnatin jihar Plateau, Farfesa Danladi Atu, yace a cikin 'yan kwanakin nan gonaki 84 ne bata gari suka lalata. Gwamnati ta kuma gano kungiyoyin asiri har kashi 37 yayin da ayyukan garkuwa da mutane don neman kudin fansa ke kara kamari a jihar Plateau.
Muna son a kawo jami'an tsaro kusa-kusa da jama'a domin mun gano cewa lokacin da ake aikata wannan miyagun ababen lokacin zai dauki jami'an tsaro su zo yakan dauki kusan awa daya. Shi yasa muka ce cewa gwamnati mata siyo mashi da don mashi zai yi shiga lungu-lungu.
Sheikh Sa'idu Hassan Jingir na kungiyar Jibis a jihar Plateau ya ba da shawara a wurin taron.
Ko shugabannin addinai kowa ya yi addinin sai roƙi Allah zaman lafiya. In ka ba da nasara a cikin gaba a masallacinka ko a gurin da kake taro to ka jawo hankalin yara.
Shi ma Reverend Isaac Wakili da ke zama basaraken Izere a jihar Plateau ya kalubalanci shugabannin addinai ne da su rika gaya wa magoya bayan su gaskiya.
Na roke mu yanwa mu hada hankulanmu na bayan mu suna kallon mu idan sun ga mun hada hankali dole ne na bayan za su rungumi wannan salaman da muka yi.
Sunana Sheikh Sharif Nasir Alfalaki ka taro ne muhimmi wanda kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa duk abin da aka tattauna a taron ya zamanto an aikata shi a aikace saboda tarin samun haɗin kai da soyayya da kuma zaman lafiya.
Yanayin tsaro a yankin arewacin jihar Plateau ya kasance abin damuwa da ke neman haɗin kan al'ummomin yankin wajen taimakawa jami'an tsaro da hukumomi don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.